الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 21 ga watan Shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 1 ga watan 6 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
bambanci tsakanin mali da
wakili ne
bambanci tsakanin mali
wai bambanci tsakanin wasu nau'ikan ruwa da suke fita daga jikin dan adam shine mani da mazi da kuma wadi to shi mani kamar yadda malamai suka yi bayani game da sifarsa da kaifiyarsa ruwa ne wanda yake fari kuma yana da kauri kuma yana tunkudar juna a lokacin fitarsa kuma ba abin da ke fito da shi face shahawa wanda take babba abin ne ya shafi hukuncinsa idan mani ya fita a hali wanda yake na jin dadi sawa'an a farke ko a cikin bacci wanka ya zama wajibi idan kwa fitarsa ta kasance ne ba a sababin wata shahawa ba to ba maganar wanka kamar yadda dabi'a ta ƴaƴan adam ta sha bamban akwai wanda ransa ya baci wani sai ya fita daga jikin shi ko wahala in ta yi wahala mani yakan fita daga jikin shi to a irin wannan hali a irin wannan yanayi wanka baya zama wajibi a kansa kuma shine tushe game da halittar ƴaƴan adam kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa fali yanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wattarai kuma haka ya fada hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna lil insani min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira domin cikar fa'ida kuma a magana wadda take tabbatacciya mani ba da jasa bane don haka in ya taba jiki ko ya taba tufafi wanke shi ba wajibi bane ana wanke shi ne kawai saboda tsafta kamar yadda ake wanke majina in ta taba tufafi ko ta taba jiki in yana bushe kangare shi wannan yana wadatarwa ba sai an wanke ba in an wanke kuma an yi daidai kamar yadda hadisin Aisha Allah ya karama ta yadda na cikin sahihu muslim take fada take cewa so da yawa tace nakan kankare maniyi da farce na daga cikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fita sallah da wannan tufafi tace kuma ina ganin gurbin maniyin a cikin sa a cikin tufafin sa wannan lokaci kuma tace na kasance ina wanke maniyi daga cikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya fita zuwa masallaci da wannan tufa tace ina ganin gurbin maniyin a cikin sa malamai suka ce wannan hujja ce kakkarfa wanda take tabbatar da cewa maniyi ba najasa bane inda najasa ne kangarewa ai ba za ta wadatar ba wankewar da Aisha take yi tana wankewa ne a matsayin tsafta dan haka Abdullahi dan Abbas hadisi ne sahihi yake cewa shi matsayin maniyi yace dai yake da majina kaga majina ko ba najasa bace sabani ga malaman malikiya su sun tafi akan cewa maniyi najasa ne menene dalilin su suka ce wankewa da aiki suka ce in ba danna din da ba najasa bane to me ya kawo maganar wankewa to sai ka maida musu martani da wancan hadisi wanda Aisha take kankare shi yana gushi in har najasa ne kankarewa ba za ta wadatarwa ba wankewar ana wankewa ne a matsayin tsafta hujjar su ta biyu suka ce to ai maniyi da bawali duka ta hanya ɗaya suke fita malamai suka ce koda suna fita ta hanya ɗaya baya nuna cewa najasa ne saboda shi maniyi wato tacaccen abin da jikin dan adam ne yake amfani da shi na abinci shi kuma bawali wato tattaka ce da kazanta bayan jiki ya tace abin da zai yi amfani da shi tattakar ce yake ake zubarwa kuma suka ce hikima ta Allah subhanahu wata'ala ta wuce a ce fiyayyun halitta annabawa da manzanni a ce tushen halittar su najasa ne kuma ka ce dan adam yadda Allah ya karrama shi a ce asalin halittar dan adam a ce najasa ne wannan ya ci karo da hikima ta Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya faɗa wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila sannan nau'i na biyu daga cikin ruwan da ke fita daga jikin dan adam shine maziyi an gane ko kace al-maziyu ko kuma kace maziyun idan aka ce maziyi kamar yadda malamai suka siffanta shi ruwa ne fari mai yauki sai dai ba shi da kauri kuma yakan fita wato a lokacin shahawa lokacin da mutum ya yi shahawar mace to maziyi yakan fita daga jikinsa suka ce sau da yawa ma yakan fita ba tare da ka san ya fita sai dai ka ji lema a jikinka shi maziyi baya wajabta wanka sabani ga mani mani wajabta wanka yake amma shi maziyi baya wajabta wanka iya abin da yake wajabtawa saki arwalla in kana da arwalla maziyi ya fita daga jikinka to arwalla ta warware dole ka saki kuma sannan wajen tsaftace jiki game da fitar maziyi mutum yakan wanke gabansa da maratayensa gaba daya kamar yadda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabani ga malikiya suka ce zaka wanke gabanka amma ba zaka wanke maratayenka ba amma nassin hadisi ya zo akan cewa gaba da marataye gaba ɗaya mutum sai ya wanke su in ya taba tufafi anan an yi rangwame cewa in ka yayyafa ruwa ma yana wadatarwa ba sai ka wanke ba in ka wanke kuma ka kyautata an gane ko kamar yadda hadisin Aliyu Allah ya kara masa yadda hadisi ne sahihi yake cewa kuntu rajulan mahza'an yace na kasance mutum ne mai yawan fitar da maziyi yace so da yawa in ya fita kawai nake wanka kuma ina wahala sai na sanya al-miqdad ibn al-aswad Allah ya kara masa yadda ya tambaya mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hukuncin fitar maziyi saboda matsayin ya matsayinsa wato matsayina game da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba zan iya masa wannan tambaya gaba da gaba saboda sirki na ne al-miqdad ibn al-aswad ya tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yake bashi amsar cewa wato ya wanke gabansa ya sake arwalla shine kawai iya abin da yake kansa sannan nau'i na uku shine alwadiyu alwadiyu ko kuma kace alwadi shi wadi malamai suka ce ruwa ne wanda yake mai kauri wanda yake fita a ƙarshen bawali iya abinda bawali yake wajautawa to haka shi ma wadi yake wajautawa shine mutum yayi tsarki ya wanke gabansa kawai in yana da arwalla in wadi ya fita to arwalla ta warware to galibi suka ce shi wadi bai cika fita ba sai idan shekaru sun tura a ƙarshen bawali ne wani ruwa mai kauri yake zawwa shine ake kira da wadi a takaice dai wannan shine dan bambanci takaitacce game da nau'in waɗannan ruwa uku da yake fita daga jikin dan adam kamar yadda wato malamai suka yi bayani na'am wai kafa ayata al-Qur'ani a jikin bango haramun ne baya halatta kuma baya daga girmama al-Qur'ani kamar yadda zaka ga irin wannan tabulo da ake kafawa a daki ake ado wani zaka samu tabulan yana dauke da ayatul kursi wani qul huwallahu wani qul qulahuzai falaki da nas wani suratul fatiha da sauransu wannan kwata-kwata baya halatta galibin kuma galibin masu kafa irin wannan suna kafawa ne ba dan ado ba a dan wani kuduri wanda yake na neman kariya wannan matsayin shi ɗaya da laya wannan kuma bayani ya gabata a darasinmu na tauhidi magana wadda take tabbatacciya rataya laya haramun ne ba bambanci tsakanin wadda take dauke da aya ta Al-Qur'ani da wadda ba aya bace ta Al-Qur'ani kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin magabata musamman manya-manyan almajiransa irin su Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai irin su Al-Aswad ibn Qais An-Nakhai da sauransu saboda maganga hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haramta rata ilaya lafazi ne wanda yake kamar ne idan ka ware kace banda ta Al-Qur'ani to sai ka zo da dalilin da ya bambanta alhali ko ba dan haka Abdullahi dan Mas'ud suka ce baya halatta rata ilaya wadda take dauke da ayata wadda take ba ta Al-Qur'ani suka ce har wadda take dauke da ayata Al-Qur'ani wanda daman ba da damar a rata ta Al-Qur'ani kamar yadda wasu daga cikin magabata suka tafi akan haka to wannan shine ya ba ga kai ya bude kofar rata ya wadda ba ta Al-Qur'ani ba wanda mun yi bayani yau inda zaka tsare mutum 10 kowanne a same shi yana dauke da laya a farke waɗannan layu 10 gaba ɗaya sai kai sa'a zaka samu ɗaya daga cikin su wanda tsantsar aya ce ta Al-Qur'ani sai an yi sa'a zaka samu ɗaya wanda tsantsar aya ce ta Al-Qur'ani shi yasa ai suke fada suke razanar da mutane suke cewa wai duk mai farke laya wai makaucewa yake ai ba a buɗe laya kuma wani lokaci yakan zamantowa wayo ne da dabara yanzu ka zo wajen malam ya rubuta laya ya baka to in ka je ka farke ai zaka iya kofewa a maka ita kamar ko sau 10 ko sama da haka sai su ce ba a budawa dan haka dai a takaice baya halatta a rataye a kafa irin wannan abu a jikin bango, kamar yadda al-Imamu Malik Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa wai ba a dakuna ba, hatta a cikin masallaci. Al-Imamu Malik ya ce ina kyamar a rubuta ayata al-Qur'ani kamar yadda ake rubuta sayyatin kursiyu da qul huwallahu a cikin bangon masallaci. Yace ko a bangon masallaci, yace ina kyamar haka domin ya saba ma karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo na hadisi cewa Ubangiji mai girma da ɗaukaka ihtajaza taubata ala sahibil bid'a, wato Ubangiji ta'ala ya kangi, wato shine ganar da tuba ga wanda yake dan bid'a. Ma'ana ba ana nihin cewa dan bid'a in ya tuba ya daina bid'a cewa ba za a karbi tubansa ba, a Ubangiji ta'ala wato ya sha makance, wato shine ganar da tuba ga dan bid'a badantana ya tuba. In Allah ya masa dacen tuba ya tuba, to Allah yakan karbi tubansa. Ba ma wanda yake mubtadi, wanda yake mushriki, in ya tuba Ubangiji ta'ala yakan karbi tubansa. A dukkan datti wanda yake na saban Allah babu sama da shirka, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, ka faɗa ga waɗanda suka kafirce mu. Ubangiji ta'ala ya ce in yantahu, in har sun daina kafirci, to su tabbata yughfar lahum ma qad salaf, za a gafarta musu duk abin da ya gabata na laifukansu. Kuma haka Ubangiji ta'ala ya tallata tuba ga waɗanda suke danganta masa da ɗan musha, a can cikin suratul ma'ida, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, shin yanzu ba za su tuba zuwa ga Ubangijinsu, wa yastaghfiruna, su roke shi gafara ya gafarta musu. To dan haka shi abinda wato wannan hadisi yake nihi cewa Ubangiji ta'ala ya sha makance at-tauba, shine ganar da tuba ala sahibil bid'a, ga ma'abucin bid'a. Domin shi dan bid'a a kullun wannan bid'a ta shi a cikin tunaninsa cewa wata ibada ce ta musamman wanda yake neman sakamako a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan haka tubansa yake da wahala. Sabani ga wanda yake tsantsar aiki ne, wanda yake na sako, daman shi ya san sabon Allah ne yake, ya san cewa wannan aiki da yake ba daidai ba ne, dan haka shi ba wani lada ba yake nema, ya san aiki ne wanda yake na laifi, ya san kuma a kullun ana jiran shi cewa ya kyautata tuba zuwa ga Ubangijinsa. Amma sabani ga shi dan bid'a, shi yana ganin cewa ibada ce, dan haka tubansa yake da wahala. Daga cikin magabata Sufyan ibn Uyayna al-Hilali al-Makki, Allah ya ji kansa, yake cewa bid'a wato ita ce abinda shaydani ya fi so akan duk wani aiki wanda yake na saban Allah. A dukkan ayyuka na sako, shaydani ya fi so ya samu mutum akan aiki na bid'a. Me yasa yace? Domin kasancewar shi saban Allah akan tuba a dina, yace amma bid'a da wuya akan tuba, da wuya kaga mutum yana kan bid'a ya tuba ya dina wannan bid'a, sai wanda Allah subhanahu wataala ya masa dace. Saboda shi kullun wanda yake kan bid'a, famar da yake ya kare wannan bid'a ta shi. To shine anan malam yazo mana da shi wannan hadisi, yake cewa hadisi ne wanda yake an rawaito shi daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, kuma yana daga cikin marasil na Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri, kamar yadda wato Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya ambata wannan hadisi a cikin littafin sa As-Silsilatu Sahiha shine malam kuma ya ambata mana hadisin Ibn Wabbah daga Ayyub Ibn Abi Tamima As-Siktiyani Allah ya ji kansa yake cewa kana inda na rajulun yara ra'ayan fatarakahu yace akwai wani mutum a gunmu wanda yana kudirin wani ra'ayi nashi na daban an gane ku wanda ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wani lokaci fatarakahu sai ya bar wannan ra'ayin nashi wannan aqida ta shi gurbatacciya Ayyub yake cewa fa ataitu Muhammad ibn Sirin yace sai naje gun malami na Muhammad ibn Sirin Allah ya ji kansa fa kuntu sai nace masa ash'arta anna fulanan taraka ra'aya alaga ta malam wai kana da masaniyar cewa wane ya dena wannan ra'ayin nashi ya bar shi kala sai yace unzur ila ma za yatahawwal yace abinda nake so da kai je kaka sa ido ka tsare kaga abinda zai juya kuma ya koma sai yace inna akhiral hadis an gane ko ila ma yace unzur ila ma za yatahawwal ka je kai nazari kaga abinda zai juya kuma ya koma dan haka matukar mutum bai dawo kan sunna to ko ya bar wani ra'ayi zai koma na daban me yiwa wanda zai koma ya fi wannan muni wal iyazu billahi shine sai yake bashi hujja yace inna akhiral hadisi ashaddu alaihim min awwalihi su waɗannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana bayani game da sifofinsu da halayensu to karshen hadisin wato yafi tsanani akan farkonsa yafi tsanani akan su game da farkonsa sune al-kawari duniya a karshen hadisin mai manzon Allah ya faɗa yace yamruquna min al-islami thumma la yauduna ilayhi sukan fita wato daga cikin musulunci su bar shi kuma sannan ba sa dawowa menene ya kai su haka shine wato bid'ar da suka kirkira suka watsar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto a ƙarshe sun kafirtar da dukkan musulmi galibin musulmi sun kafirtar da dewa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karmu manta bayani ya gabata Aliyu Allah ya kara masa yadda shi ya ja daga da su ya fatattake su a wata rana da ake kiranta yawmun nahrawan da mun tuntuni manzon Allah ya bada labari ya ce yamruquna min al-islami sukan fita daga musulunci kuma la yauduna ilaihi sannan ba sa dawowa zuwa gare shi dan haka duk wanda yake da wani ra'ayi nashi na bid'a matukar bai dawo kan sunna ya karbi gaskiya to zaka ga daga kan wannan ra'ayi ko ya canza kuma kan wani zai koma wal iyazu billah shine sai aka tambayi al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani Allah ya ji kansa ɗaya daga cikin a'immatu ahli sunna wal jama'a bal ma shine malamai suke masa laqabin Imam ahli sunna wal jama'a an masa tambaya dangane da ma'anar shi wannan hadisi cewa ubangiji mai girma da daukaka ya sha makance tuba wato game da dan bid'a faqala sai yake fada yace la yuwaffaqu lit-tauba ba a masa gamun da katar ai masa dace game da tuba ya tuba saboda shi kullun kawai gani yake ibada ce yake Allah ya kare mu zamu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تهاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. Malam Allah ya ji kansa na fada. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka. Ayan na cikin suratu Ali Imran shine Ubangiji ta'ala ke fada ya ahlal kitabi, wato ya kuma zawwa littafi, laqabi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala daga saman bakwai ya ma Yahudawa da ƴan musha, su ne ake kira da ahlul kitab. Ubangiji ta'ala ya ce lima tuhajjuna fi ibrahima, dami wato kuke jayayya da muminai game da lamarin annabi Ibrahim alaihi salam, kuke jayayya da su. Wama unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di, alhadi ba a saukar da littafin at-taura da littafin injil illa min ba'dihi, sai bayan wucewar annabi Ibrahim da zamani wanda yake mai tsawo. Ubangiji ta'ala ya ce afala taqilun, yanzu ba kwa hankaltar rashin hankalinku da wautarku akan wannan jayayya. Kamar yadda hadisi ya zo daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yake bada labarin cewa wani lokaci Nasarawa na Najran da su da malaman Yahudu sun hadu a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna tattaunawa sai suka ringa jayayya da juna. Su malaman Yahudu sai suka fada ga Yahudawa ga Nasarawan Najran, suka ce ma kana Ibrahimu illa Yahudiya, suka ce abinda muke so ku sani kwata kwata fa annabi Ibrahimu bai zaman tuba face ba Yahudi ne. Su ma Nasarawa suka ce ma kana Ibrahimu illa Nasraniya, Ibrahimu alaihi salam bai zaman tuba face ne ba Nasari ne, mu Nasarawa mu muke tare da shi. Gaba ɗayan su Ubangiji subhanahu wata'ala ya karyatar da su, ya turo ma manzansa wannan sako. Ubangiji ta'ala ya ce ya ahlal kitabi, ya kuma zawwa littafi, lima tuhajjuna fi ibrahima, dan me kuke jayayya da muminai, wato game da lamarin annabi Ibrahim, ko kun yi da'awar cewa naku ne ku Yahudu, kuma Nasarawa kun yi da'awar cewa naku ne tare da shi kuke. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di, alhali at-taurat da take hannunku ku Yahudu da ku ƴan mushan wanda injila take hannunku, ba a saukar da su illa min ba'dihi, sai bayan wato bayan wucewar annabi Ibrahim alaihi salam, wato da zamani wanda yake mai tsawo. Afala taqiluna, Ubangiji ta'ala ya ce shin yanzu ba ku hankaltar rashin hankalinku da wautarku, wanda shi fa Yahudanci ba a kirkire shi ba sai bayan wucewar annabi Musa alaihi salam. To ya za a ce annabi Ibrahim bai Yahudi ne, kuma shi Nasaranci ba a kirkire shi ba sai bayan wucewar annabi Isa? kamar misali yau a samu wani sufi ya fito ya ce maka ai Abubakar akan dariƙarsa yake, ko ya ce maka Umar akan dariƙarsa yake. Shi ko sufiyanci da dariƙanci ba a kirkire shi ba sai bayan zamani mai tsawo, bayan wucewar waɗannan fiyayyun al'umma. To kaga ayin kana neman wawa mara hankali wanda bai san inda aka sa gaba, in ka zo kanshi sai ka taka burki. To haka su Yahudawa sun yi da'awar cewa Annabi Ibrahim ba Yahudi ne. Nasarawa suka yi da'awar cewa Annabi Ibrahim ba Nasari ne. To shi ko Yahudancin da Nasarancin ba a ma kirkire shi ba sai bayan wucewar Annabi Ibrahim da zamani wanda yake mai tsawo. Shine Allah ya ce wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di. A Taura da Injila ba a saukar da su face sai bayan wucewar Annabi Ibrahim da zamani mai tsawo. Ubangiji Ta'ala ya ce afala ta'qilun, shi yanzu ba ku hankaltar rashin hankalinku da wautarku. Ubangiji Ta'ala ya ci gaba da bayani ya ce ha antum ha'ula'i hajajitum fima lakum bihi, ya ce ga muku ku waɗannan. Ubangiji Ta'ala ya ce kun yi jayayya game da abin da kuke da masaniya a cikinsa, kamar yadda daman suna jayayya akan abin da ya shafi wato hukuncen shari'ar su a sababin abin da yake hannunsu na Taura da Injila. In kun yi haka lalle ba laifi bane ba abin da kake da ilimi akan shi kai jayayya. To Ubangiji Ta'ala ya ce fali mato hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm, dan me kuke jayayya game da abin da ba ku da sani game da shi? Wannan inkari ne Ubangiji Ta'ala yake yi ga dukkan mutumin da ke jayayya, yake gardama akan abin da ba shi da sani. Domin Yahudawa da ƴan mushan anan sun yi jayayya ne akan abin da ba su da sani lamarin Annabi Ibrahim alaihi salam, don haka Ubangiji Ta'ala ya musu inkari. Inda a ce sun yi jayayya ne game da abin da yake hannunsu na wannan littafi na At-Taura da Injila akan abin da ya shafi abin da aka shar'anta musu har izuwa lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to da yafi dacewa kai jayayya akan abin da kake da ilimi. Amma ai babu wauta sama da mutumin da yake jayayya akan abin da ba shi da ilimi. To da haka Ubangiji Ta'ala ya musu inkari ya ce fali mato hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm, dan me kuke jayayya kuke gardama a cikin abin da ba ku da sani game da shi? Sai ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, Ubangiji Ta'ala shike da sani, ku ba ku san komai ba. Kenan inda kun mai da lamari zuwa ga masanin abin da ke koye da bayyane, to da haka shi yafi dacewa. Duk abin da baka da masaniya to ka mai da sani zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kar ka tsaya ka yi jayayya ka yi gardama akan abin da baka da ilimi. Wai ba ma abin da ya shafi lamari na addini, hatta da al'amari wanda yake na rayuwa, in dai baka da ilimi akan abu to kar ka yi gardama kar ka yi jayayya. Ubangiji Ta'ala gaba ɗayansu ya ƙaryatar da su ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya, Ibrahimu alaihi salam bai zamanto ba ba yahude kuma ba ɗan mishan ba ne, walakin kana hanifan, sani dai shi Ibrahim alaihi salam Ubangiji Ta'ala ya ce ya kasance makarkaci ne wato gabarin shirka da mushrikai, me gabata ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da kadaita shi da bauta. Domin lafazin hanif an ciro shi ne daga hanaf, idan aka ce al-hanaf shine al-mai karkata. To Ibrahimu alaihi salam ya karkace ma komai abin da yake na shirka da mushrikai, ya juya musu baya, wato ya fuskanci Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala da tauhidi. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa ma kana minal mushrikina, kuma Ibrahim alaihi salam Ubangiji Ta'ala ya ce baya tare da mushrikai. An gane ko? Baya tare da mushrikai. Don haka ai tuntuni wannan da'awa Ibrahim alaihi salam sai da ya fito ya faɗa ma jama'arsa, yake cewa innani bari'un mimma tushriku, ku san da cewa ni kubutacce ne game da duk abin da kuke na shirka kuke hada bautar Allah da wani, yace ban yarda da shi ba. Yace inni wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa, lalle ni na fuskantar da fuskata ga Ubangijin da ya kage halittar sammai da kasai, kuma ni mai karkace ma komai ne zuwa ga Ubangiji na. Yace wa ma ana minal mushrikina, kuma ni bana tare da mushrikai. Kuma haka a can cikin wato suratul zukhru yake fada innani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani fa innahu sayahdi. Kusan da cewa lalle ni na raba hanya game da duk abin da kuke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Yace illa allazi fatarani, bazan bauta ma kowa face Ubangijin da ya kage halitta ta. Fa innahu sayahdi, domin shine zai shiryar da ni zuwa dukkan abin da zai zamanto maslaha gare ni a rayuwata ta duniya da makoma ta lahira. Shine anan Ubangiji ta'ala yace ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya. Ibrahimu alaihi salam bai zamanto ba yahudi kuma ba dan mushan bane, kamar yadda ku waɗannan jama'u guda biyu kuke da awar, kowanne daga cikin ku yana da awar cewa Ibrahimu nashi ne, kuma cewa tare da shi suke wai akan millar shi suke. Ubangiji ta'ala yace wa ma wai yake cewa wa ma kana minal mushrikina, kuma baya tare da mushrikai, kamar yadda su ma mushrikan larabawa da'awa suke cewa Ibrahimu alaihi salam nasu ne kuma akan addinin shi suke. To dan haka ka'ida daman da malaman suke cewa al-ibra bil ittiba ila bil intisab, abinda ake lura da shi biyayya, wato ba danganta kai ba zuwa abu. Kaga anan su sun danganta kansu ga Annabi Ibrahim, alhali kuma hanyar Annabi Ibrahim ta yi hannun riga da tasu. Su mushrikai ne tsantsa, Annabi Ibrahim shi kuma tauhid, wannan muwahhid ne, tsantsar tauhidi ne kadai ta Allah subhanahu wataala. Millar Annabi Ibrahim tauhidi ne, su kuma millar su shirka ne, kuma sun danganta kansu zuwa ga Ibrahim. Da haka Ubangiji ta'ala sai ce inna aulan nasi bi Ibrahima, kusan da cewa mafi dacewar jama'a game da danganta kansu ga Ibrahim, lallazina taba'uhu, Ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗanda suka bi shi akan wannan hanya tashi kaɗai ta Allah da bauta. Wa hadhan nabiyyu, da wannan annabi, wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani tare da shi, sai yace wallahu waliyul mu'minin, Ubangiji ta'ala shine majibincin lamarin bayin sa mu'minin. Kaga anan Ubangiji ta'ala yana tabbatar mana cewa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam da mabiyan sa mu'mina har zuwa kiyama sune suka fi dacewa game da danganta kansu zuwa ga Annabi Ibrahim. Saboda me yasa? Milla ta Annabi Ibrahim shine tauhidi kadai ta Allah da bauta. Dan haka duk wani mumini wanda yake muwahhid, mai tauhidi, wanda baya hada bautar Allah da wani, to shi yafi dacewa ya danganta kanshi zuwa ga Annabi Ibrahim, yace mabiyin Annabi Ibrahim. Me yasa? Saboda annabawan Allah gaba dayansu abinda suka zo da shi shine tauhidi, wanda shi ne ake kira musulunci, tauhidi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Ko da sun sha bamban a ɓangaren abinda ya shafi shari'a, hukunce-hukunce, to amma a tushe sun yi ittifaki gaba ɗayansu shi ne kadai ta Allah da bauta. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Haka kuma ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ubangiji ta'ala yace gabaninka bamu turo da wani manzo daga cikin manzanni. Ubangiji ta'ala yace illa nuhi ilayhi, face sai mun turo masa sakon annahu, yadda lamarin yake, la ilaha, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa, illa ana faci ni Ubangijinku, fa abuduni, ku kadaita ni da bauta. Haka a can cikin suratul zukhru, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'budu. Ubangiji ta'ala yace ka tambayi waɗanda muka turo gabaninka na manzanni, shin wai mun taba sanya wasu alloli da ake bauta musu tare da Ubangiji wanda yake mahaliccin kowa da komai? Allah bai taba saukar da wata hujja cewa wani ba shi ba ya cancanci a sarrafa masa wani abu na ibada. Shine anan Ubangiji Ta'ala yace inna aulan nasi bi Ibrahim, lalle mafi dacewar mutane game da danganta kansu zuwa ga Ibrahim, lallazina taba'u, lalle waɗanda suka bi shi akan wannan milla ta shi kadai ta Allah da bauta, to su suka fi dacewa su ce su mabiyan annabi Ibrahim ne, kuma annabi Ibrahim nasu ne. Sai yace wa hadha nabiyyu, da wannan annabi, ana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani tare da shi. Sai yace wallahu waliyul mu'minin, Ubangiji Ta'ala shine majibincin lamarin bayin sa mu'minai. Dan haka duk wanda yake kan gaskiya to ya tabbatar da cewa jayayyar duk wani mai jayayya ba ta rage shi da komai, kuma ba za ta zamar da shi daga kan abin da yake na gaskiya. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya dauki nauyin jibintar lamarin bayin sa mu'minai. To shine anan wato malam ya zo mana da wannan aya domin ya nuna mana cewa duk wanda yake dan bid'a, wanda ya kagi wani abu na bid'a, ko da ya danganta kanshi zuwa cewa shi mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, to a hakika ba mabiyin sa bane. Wanda yafi dacewa ya danganta kanshi zuwa ga manzon Allah ya ce shi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, to wanda yake bin sunnar shi. Amma in ka ce kai masoyin shi ne kuma baka biyar sunnar shi, to wannan a hakika ba masoyin shi bane, da'awar baka ci. Domin Allah ya aje mana ka'ida, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ce da su in har kun kasance kuna kaunar ubangijinku, fattabi'uni, to ku bi ni sau da kafa. In kun bi ni sau da kafa, yuhibbukumullahu, Ubangiji Ta'ala zai kaunace ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma zai gafarta muku zunubanku, wallahu ghafurur rahim, Ubangiji Ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, kuma majiƙai ne game da bayin sa mu'minai. Don haka magabata suke fada suke cewa wannan aya ita ce alƙali wadda ta rabe hukunci, ta tantance su wane ne masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hakika, da waɗanda suke da'awa, game da waɗanda suke da'awar su. In mutum ya ce maka shi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, to dauko aikin shi ka dora akan sikeli, akan mizani na shari'a. In kaga aikin shi da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi hannu riga, to ka tabbata ba masoyin shi bane na hakika, da awar baka ce yake. In ku ka samu aikin shi yana kwatantawa game da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ka tabbata masoyi ne wanda yake na hakika. Sannan malam ya zo da aya ta biyu, fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul baqara. Ubangiji Ta'ala ke fada wa man yargabu an millati Ibrahima, babu wanda zai kyamaci tafarkin annabi Ibrahim shine tauhidi, kadai ta Allah da bauta, illa man safiha nafsa, sai dai mutumin da ya wautar da kansa, ya jahilci kimar kansa, ya jahilci abinda zai amfane shi a rayuwarsa ta duniya, haka a makomarsa lahira, to shi zai, shi kadai ne yake kyamar wato millata annabi Ibrahim alaihi salam. Wanda in an ce masa ibada haƙƙi ne na Allah, sai ya ce a waɗannan su ma ai bayin Allah suna da sun cancanta a yi musu. To babu wanda yake wawa sama da wanda ya kyamaci millata annabi Ibrahim alaihi salam. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa man yargabu an millati Ibrahima, babu wanda ke kyamar wato tafarkin annabi Ibrahim, illa man safiha nafsa, face sai mutumin da ya wautar da kansa, wanda bai san ciwon kansa kwata-kwata ba. Lafazin yargab an ciro shi ne daga wato ar-ragba, lafazin ragiba in yayi ta'addi da an yana zamantowa kyama, in kuma yayi ta'addi da ila, to wannan kuma yana zamantowa kwadai, kaman inna ila rabbina ragibun, an gane ko? Amma in yayi ta'addi da an, to ma'anar shi shine kyama, kamar yadda zamu iske a hadisi nan gaba, fa man ragiba an sunnati, duk wanda yayi kyamar sunnata shine. Anan yace wa man yar, kamar yanda yake cewa qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, an alihati yace ya Ibrahim yace yanzu kai kake kyamar wato allolina shine yace wa man yargabu ba kowa ke kyama an millati Ibrahim game da tafarkin annabi Ibrahim tauhidi ba kowa zai kyamaci tauhidi illa man safiha nafsa ubangiji ta'ala yace sai wanda ya wautar da kansa mutumin da bai san ciwon kansa ba karshen wauta kenan sai yace wala qadis da faina ku fi dunya ubangiji ta'ala yace tabbas Ibrahim alaihi salam wato mu ne muka zabe shi tun anan duniya tun yana matashin sa ubangiji ta'ala ya ganar da shi shiriyar sa kamar yadda ya fada wala qad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alim har ya kai lokacin da ubangiji ta'ala ya rike shi a matsayin cewa badadin sa ne wannan zabi ne na musamman Allah ya masa tun anan duniya shine yace wala qad safaina hu fi dunya tabbas mu ne muka zabe Ibrahim anan duniya wato muka daukaka darajar shi muka zuba yabo da so da kauna akan mabiya dukkan addinai kowa jinjinawa yake ga annabi Ibrahim alaihi salam ubangiji ta'ala yace wa innahu fil akhirati laminas salihin kuma lalle Ibrahim alaihi salam wato a makoma lahira yana daga cikin bayi waɗanda suke nagartattu nagari ubangiji ta'ala yace yana daga cikin su to kaga anan kasancewar su waɗanda suke danganta kansu zuwa ga Ibrahim alaihi salam su yahudawa da ƴan mushan a hakika ba mabiyansa bane me yasa saboda kasancewar sun kyamaci milla ta annabi Ibrahim hanya ta annabi Ibrahim shine kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta su kwa yahudawa da ƴan mushan gaba ɗayan su tsantsar mushrikai shi kuma addinin annabi Ibrahim tauhidi ne kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta kamar yadda aya ta gabata wanda muka karanta dazu yake cewa ya qaumi innani bari'un mimma tushriku inni wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal mushriki haka can yace wa idza qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdi to kaga anan wannan ya nuna tsantsar wautar su yahudawa da ƴan musha yadda suke danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim kuma alhali su masu kyamar milla ce ta annabi Ibrahim milla ta annabi Ibrahim shi kuma shine tauhidi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta su kuma mushrikai ne dan haka dai wannan aya tana ƙara tabbatar mana danganta kai zuwa ga wani mai daraja an gane ko danganta kai zuwa abu kuma ba tare da koyi ba wannan tsantsar wauta ne ka danganta kanka ka ce kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne kuma alhali baka biyar sunnar shi to wannan wauta ce idan ana neman wawa idan aka zo kanka dole a taka burki kamar yadda Allah ya faɗa wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin malan sai yace wa fihi ai wa fi sahihi a cikin kenan hadisi ingantacce ko kuma wafihi ai a cikin sahihul bukhari kamar yadda hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisin ya gabata shine yace wafihi hadisul khawarij wato a ko kuma wafihi abin yana daga cikin abin da zai zauna a karkashin wannan babi hadisin khawarijawa wa kad taqaddama wanda hadisin ya riga ya gabata da manzon Allah yake fadar cewa yamruquna min al-islami kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya thumma la yauduna ilayhi manzon Allah yace sukan fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita wato daga jikin dabbar da aka halba in aka ce ar-ramiya dabbar da aka halba da kibiya yanda in an hadu da kwararren mahalbi idan ya daka ma dabba kibiya to sai ta fita can za ta huda ta kuma ta fita manzo Allah yace thumma la yauduna ilayhi sannan kuma ba sa dawowa zuwa ga shi musulunci wanda wannan yana nuna mana yawan ibadar su al-khawarij ba ta amfanar da su komai saboda babu abin da zai amfani mutum illa mutaba'atu sunna, face biyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Da'awar cewa kai masoyin shi ne, mabiyin shi ne, wannan ba abinda zai amfana maka sai ka bi shi sau da kafa a aikace. Domin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, wato shine aqidar ka ta zamanto aqida ingantacciya, aikin ka ya zamanto aiki ne akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dabi'unka da halayenka ka ringa kokarin kwatantawa akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dabi'antar da mu'minai. To wannan shine iya abinda zai amfani mutum. Kamar yadda Yahudawa da ƴan mushin danganta kansu da zuwa ga Annabi Ibrahim bai amfane su ba, bai kulla musu komai ba, to haka kenan danganta kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in dai baka aiki irin nashi to babu abin da zai amfana maka. Dan haka ka'ida dai malamai suka ce al-ibra bil-ittiba'i la bil-intisab, abinda ake lura da shi biyayya ba danganta kai ba. Shine sai malamin yake cewa wa fi sahihi, haka nan yazo a cikin wato hadisi ingantacce, hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Maza Allah yake fada, yake cewa inna ala abi fulan, lalle wane da shi da jama'ar sa laysu bi awliya'i, manzo Allah yace ba masoyana bane, innama awliya'i, kusan da cewa masoyana kadai, almuttaquna sune masu tsoron Allah, masu tsara dokokin Ubangiji sune masoyana. Anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nihi dangin shi na kusa, wadanda ba su yi imani da shi ba, irin su Abu Lahab, irin su Abu Dalib da sauransu. Abu Lahab ammi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, dan uwan mahaifinsa ne, haka shi ma Abu Dalib wan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To dan haka kusacin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai amfanar da su komai ba, kuma ba sa cikin masoyansa. Lafazin awliya anan an ciro shi ne daga al-walaya, ba wilaya ba. In aka ce wilaya shine wato sarauta da jagoranci, amma in aka ce walaya shine ma'ana al-mahabba, soyayya. Shine yace inna ala abi fulan, lalle wane da shi da jama'ar sa dangin sa, manzo Allah yace laysu bi awliya'i, wace ba masoyana bane ba, innama awliya'i al-muttaqun, kusan da cewa masoyana kadai, manzo Allah yace al-muttaqun wato su ne waɗanda suke masu tsoron Allah. Kaga don haka waɗanda kwata-kwata ma ba su haɗa wata danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da suka zamanto muminai masu tsara dokokin Ubangiji subhanahu wataala, sai suka zamanto su ne na farko a cikin masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Salman al-Farisi, irin su Bilal, irin su Suhaib ibn Sinan da sauransu, wanda kwata-kwata ma ba larabawa ba ne, ba su da wata danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da suka zamanto muminai masu tsoron Allah, sai suka zamanto su ne makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma su ne masoyan shi. Amma waɗanda kuma suka hada danganta da shi, da suka kafirce masa, to wannan sun zamanto manisanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba shi ba su. Dan haka wani daga cikin malamai yake cewa alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al-aajimi was-sudani wal-arabi law lam yakun aluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala qagi abi lahabi. In aka ce mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace humu atba'u millatihi, mabiyan tafarkin sa, masu biyar sunnar sa, wannan sune alu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Yace daga cikin waɗanda suke ba larabawa ba, da bakake da waɗanda suke larabawa, duk waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to waɗannan sune masoyansa, kuma sune makusantan shi, sune kuma a hakika mabiyansa. Yace inda a ce wato law lam yakun aluhu illa qarabatuhu, inda a ce wato mabiyan manzon Allah basu zamanto ba sai dangin shi waɗanda suke makusanta, yace to aida mai salati yayi salati ne ga Abu Lahab. To dan haka shine anan manzon Allah yace waɗannan fa ba sa daga cikin masoya na iya masoya na manzon Allah yace masu tsoron Allah wa fihi ayban wato haka yazo a cikin hadisi ingantacce wato manzon Allah daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zukira lahu anna ba'd as-sahaba an bashi labarin cewa wani daga cikin sahabbai kala ya fada yace amma ana fala akulul lahab kusan da cewa ni daga yau kwata kwata na daina cin nama an gane ku daga yau yace na daina cin nama yasa saboda shi ya dauki cin nama cewa kaya ne na jin dadin rayuwa to a shi zuhud kiyamar duniya kawai ibada zai dukufa irin su ne zaka ga wai mutum ya maida rayuwar shi abinci ma haka ba zai ci ba wai sai ya zama kamzu sai ya gasa shi sannan zai ci wai ruwa na sha wai dan kada ya ji dandanan shi ma wai sai ya saka baga ruwa a ciki wai duk gudun duniya ne tafafi ba zai sa ba sai waɗanda suke sun yi dauda dakon dakon ciciraru to shine yace amma ana fala akulul laham ni daga yau yace bazan yake cewa kwata kwata yace bazan ci nama ba daga ni daga yau na daina in likita ya hana ka saboda kasancewar kiyaye lafiyar ka wannan ba laifi bane baka ce a ni fa na daina cin nama amma haka kawai a matsayin ka ce wata ibada ce ka daina cin nama to wannan laifi ne wanda yake babba wa qala al-akhir wani daga cikin su sai yace amma ana fa aqumu wala anam kusan da cewa ni daga yau zan ci gaba da tsayawa a cikin dare ina salloli har gari ya waye wala anam kwata kwata bazan yi bacci ba shimfida ta bacci an riga an nade maganar bacci bata taso ba a cikin dare wa qala al-akhir wani daga cikin su sai yace amma ana fala a tazawwujun nisa yace ni daga yau yace bazan koma auren mata ni da mata mun raba hanya wa qala al-akhir wani shi kuma sai yace amma ana fa asumu wala ufdir ni ko daga yau zan ci gaba da azumi kwata kwata bazan aje ba rayuwa ta kwata kwata kawai gaba ɗayan ta kawai azumi wanda wannan wasu ne daga cikin sahabbai suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ibadar da ta koyi gare su ibadar da manzon Allah yake yi a cikin gida da aka ba su labari sai suka ga kankantar abinda manzon Allah yake suka ce ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa da abin da ya yi jinkiri ai dole mu zage damtse mu zarce shi akan ayyuka na ibada sun ga wai kankantar abin da manzon Allah yake yi a cikin gida na ibada Aisha ta ba mu labari ta ce kwata kwata a cikin dare ba a Ramadana ba ko wani wata na daban manzon Allah baya dadawa akan raka'a 11 da aka ba su labari shine kowa sai ya ringa ci ma kansa alwashi shi na farkon yace daga yau na daina cin nama na biyun yace ni kuma daga yau maganar bacci a cikin dare babu ita shimfidar bacci an nade kwana sallah kawai zan mai da rayuwata na uku yace shi kuma daga yau yace ya raba hanya da mata ba shi ba aro ɗayan shi kuma yace ni kuma daga yau in ci abinci a cikin yini bai taso ba rayuwata kwata kwata kawai zan zarce da azumi manzon Allah da yazo aka bashi labarin ai ga alwashin da suka ci ma kansu manzon Allah sai yake cewa da su lakinnani aqumu kusan da cewa lalle ni nakan tashi a cikin dare ne salloli wa anamu kuma nakan yi bacci na huta wa asumu manzon Allah yace nakan yi azumi wa uftir manzon Allah yace kuma nakan huta wa atazawwaju nisa manzon Allah yace kuma naka auri mata wa akulul lahama kuma ina cin nama manzo Allah yace fa marragiba an sunnati duk wanda ya kiyamaci sunnata fa laysa minni manzo Allah yace baya daga cikin mabiyana duk wanda ya kiyamar sunnata manzo Allah yace baya daga cikin mabiyana kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jan kunnan mu yana tsawatar da mu game da shishigi da zurfafawa a cikin ibada kamar yadda hadisai sun wuce a lissafa yana daga cikin su wannan hadisi akwai hadisi sahihi wanda yana cikin musnad na Imam Ahmad manzo Allah yake cewa iyyakum wal guluwa fid din ku kiyaye shishigi da zurfafawa a cikin addini fa inna ma halaka man kana qablakum bil guluwi fid din ku san da cewa waɗanda suka hallaka gabanin ku sun hallaka ne a sababin zurfafawa a cikin addini wa kuma fa inna ma ahalaka alladhina min qablikum alghulu maza Allah ya ce shishigi da zurfafawa da wuce gona da iri a cikin addini shine ya hallakar da wanda ke gabanin ku na al'umma to dan haka shi musulunci wato addini ne wanda yake wato tsaka-tsakiya ba a buƙatar mumini ya kasa kai inda ake buƙatar akai kuma bayya halatta mumini ya zarce ya wuce gona da iri dan haka abun koyin mu kyakkyawa game da ibada shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ka karanci ibada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka yi kokarin kirkiro wani abu ka dora ma kanka abin da ya wuce domin Allah ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira da haka baya halatta ga mumini ya karkace gabarin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan wani abu wanda yake na ibada dan haka kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana kyakkyawar niyya ta dan bid'a bata halitta masa wannan bid'a ma'ana bata maida masa wannan bid'a ta zamanto ibada ka kalli waɗannan sahabbai a iya abin da yake cikin tunaninsu ba su ba suna nihi bane su kirkiro wani abu wanda yake sabo a kasancewar su suna nihi ne su bauta ma Allah akan wani abu wanda yake da asali a cikin addini sai dai me yasa sun dora ma kansu abin da ya wuce ka'ida sallah a cikin dare abu ne wanda Allah ya shar'anta mana to amma ka dora ma kanka cewa kai duk dare na Allah ba maganar bacci zaka kwana sallah kaga anan ka wuce gona da iri ka zurfa ba azumi abu ne wanda Allah ya shar'anta kace a kai kashi wannan kwata-kwata ba maganar cin abinci a cikin yini rayuwarka gaba ɗaya zaka maida ta azumi to tare da cewa su waɗannan sahabbai ga abin da suke nihi ba wani abu bane ba sabo suka kirkiro a ibadar da Allah ya shar'anta mana to shine suka wuce makadi da rawa a cikin ta to dan haka wannan yana ƙara tabbatar mana shi dole ne mutum ya karbi addini wato jumullar shi da kuma dake-daken shi ma'ana komai ka tsaya ka bi dalla-dalla yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu'minai to haka ya kamata mutum ya yi dan haka anan manzon Allah ya ce wa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda yayi kyamar sunnata manzon Allah ya ce baya daga cikin wato mabiyana dan haka shi kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta tabbata sai ka gina ta akan wasu al'amura wato guda shida wanda sune ake kiransu al'umuru sita da cewa insha Allah kenan cikon bayani akan al'umuru sita da wannan gaba ta karshe kenan insha Allah zai zo a darasi na gaba nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك